أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأجمل من كلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسة دواء أولا يمجي نران اللهدي ترى قوات زلقادة إجراء مالك صلى الله عليه وسلم شكرا تدبو تيادة أليه أودا بعند بقل wanda ya yi da 26 ga watan hudu shekara ta 2026 a daidai wannan lokaci a masallaci wanda ake kira da Masjidul Albani a garin da magaram jamhuriyar Niger domin ci gaba da karatun mu na usul salasa. Idan ba mu manta ba, yau za mu yi darasi na hudu a cikin wannan littafi mai albarka. Sati da ya gabata mun tsaya a daidai ayar da Allah yake cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir zuwa karshen ayat. Idan muka yi bayani akan cewa baka taba samu wa'inda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzon Allah, suka yi imani da ranar karshe, ka same su wa'innan mutanen suna soyayya ko kuma suna son mutane wa'inda suke kafirai, wa'inda suke hutuna huto da Allah. Idan muka yi bayanin cewa bai dacewa ga musulmi ya zamanto a kowace mu'amala wanda shari'a bata yarda ba da ita ya kasance yana yin ta da wanda yake kafiri ko kuma wanda yake kirista, ko da alaka ce zata hada ka da wanda yake kirista. Addinin musulunci ya ma iyaka, ya ma iya adadin abin da zai kasance tsakanin ka da shi da kuma abin da bai dace ba kai da kai da shi. Sai gaba ta gaba malai yake cewa al-hanifiyya, malai yace ai ilam arshadaka Allah li ta'ati an al-hanifiyyata millata ibrahim أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أنا يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما ليت الحنيفية أبن داك تيما الحنيفية ما لم يسمى تفسر دبن دبن. إذا ممكن أوكا فسر الدمال ميس كمتا suka ce wa huwa al-ikhlasu, al-ikhlasu lahu wa tarku shirk kulli. Wannan shi yake ce ma al-hanifiyya. Haka Ibn Taymiyyah yake cewa huwa ay al-insan an yatruk kull ma yuqbal min dunillahi wa yattajihu ila Allah wahdahu. Haka Ibn Qayyim yake cewa huwa ikhlasu, ikhlasu al-qasd lillahi wa al-iradi an kulli ma siwahu. Idan muka dauka duka wa'annan tarifatin da suka bada, suna nuni akan cewa al-hanifiyya ana nihin tariqa, ana nihin millat Ibrahim, shine tafarki. Idan aka ce tafarki, shine a ce wani ya dauki tafarki na kaza. To haka in aka ce hanifiyya, tafarki ne na annabi Ibrahim, wanda ya kasance tafarki ne na mina tauhidi tsantsa da Allah subhanahu wa ta'ala, ba tare da an gama Allah da komai ba wajen bauta. Wannan shi yake ce ma al-hanifiyya. Idan muka dauka kalma ta al-hanifiyya a cikin al-Qur'ani ta zo ta gurare daban-daban, har gurare 12. Ta farko a cikin suratul Baqara, inda Allah yake cewa wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana min al-mushrikin. Allah yake cewa ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. haka kuma yake cewa qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin. Haka cikin suratul nisa Allah yake cewa waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifan wattakhadha Allahu ibrahima khalila. Haka cikin suratul an'am yake cewa inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikin. Yace qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin. Haka cikin suratul yunus yake cewa wa ana aqim wajhaka lid-dini hanifan wa la takunanna minal mushrikin. Duka idan muka dauki wa'annan ayoyin suna magana ne akan al-hanifiyya, kalmomi ne wanda kalma ce daya wanda idan muka dauka asalin kalma shine hanafa. Da malai yace al-hanifiyya, malai yana ni ai at-tariqa, tariqa ce wanda take hanya ce ko kuma tafarki ne wanda annabi Ibrahim ya bi shi akan tauhidi tsantsa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan muka leka duka ayoyin da muka karanta duka suna bayani ne akan tsantsal tauhidi, wannan shi yake ce ma al-hanifiyya. Kuma idan muka dauka kalmata al-hanifiyya, lokacin da Allah yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin, Allah yake cewa musani cewa lalle annabi Ibrahim ya kasance ai al'umma ce qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Annabi Ibrahim bai kasance ba daga cikin mushrikai, kina ya kasance daga cikin waɗanda suke kadaita Allah tsantsar tauhidi wanda ba tare da sun gama Allah da wani ba. Sai mali yace annal hanifiyata millata ibrahim, kasani cewa ita hanifiyya tafarki ne na annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sai mali yace anta abudallaha mukhlisan lahuddin, gashi nan kamar an tambaye mallan an ce mallan a fasararka me kake nihi da millata ibrahim ko kuma me kake nihi da hanifiyya. Mali yace anta abudallaha mukhlisan lahuddin, mali yace shine ka bautata ma Allah madaukaki shi kadai. Sai yace mukhlisan lahuddin, tare da ikhlasi ka zamanto Allah shi kadai zaka bauta ma. Sai yace wa bizalika amara Allahu jami'an nas, kuma akan haka ne dan mutane su bautata ma Allah shi kadai, akan haka ne Allah subhanahu wataala ya umurci mutane ga baki daya su bautata ma Allah shi kadai. Sai mallaka yace wa khalaqahum laha kama qala Allahu ta'ala, kuma akan haka ne Allah ya halice su. Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah yake cewa ai ba mu halici aljan da mutum ba sai dan su bautata ma Allah. Kenan abin da ya kawo mutum duniya shine ni shine ya bautata ma Allah. Sai mallaka yace wa ma ana ya'budun ay wahidun, abinda yake nihi da ya'budun yuwahidun ay su kadaita Allah shi kadai. Sai mallaka yace wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid, mafi girman abinda Allah ya umarci mutane da shi shine tauhidi. Menene tauhidi? Mallaka yace wa huwa ifradullahi bil ibada, shine a kadaita Allah shi kadai wajen yi mushi ibada. Sai yace wa a'zamu ma naha anhu ash-shirku, mafi girman abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, yake hana bayin shi akan wannan abun, mallaka yace shine ash-shirku, shine shirka. Shirka shine kamar yadda mun yi bayani a baya akan cewa shirka shine ka gama Allah da wani wajen yi mushi bauta, ko ya zamanto addu'a ce zaka yi ka gama Allah da wani, ko kuma ya zamanto wata ibada ce zaka ma Allah sai ka gama Allah da wani, wannan ita ake ce ma ash-shirku. Sai mallaka yace wa huwa da'awatu ghairihi ma'ahu, abinda ake ce ma shirka shine ka kira wani Allah kuma ka gama shi da Allah. Wal dalil qawluhu ta'ala, Allah yake cewa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a, Allah yake ku bautata ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a, kada ku gama bautar Allah da wani. Haka Allah yake cewa summa auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin. Haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi akan cewa shi ma ya bi tafarki nawa, tafarki na annabi Ibrahim. Me ya tafarki annabi Ibrahim? Millata Ibrahim hanifan, shine tsantsar tauhidi, kadaita Allah shi kadai, wama kana minal mushrikin, annabi Ibrahim bai kasance ba daga cikin mushrikai. Kenan idan muka dauka me yasa Allah ya bada misali akan annabi Ibrahim? Saboda annabi Ibrahim shine abul anbiya, annabi Ibrahim shine baban annabawa gabaki daya. Idan muka dauka duka annabawan Allah sun zamanto daga kalkashin annabi Ibrahim, aka samu Isma'il, aka samu Ishaq, aka samu Yaqub, aka samu annabi Yusuf, duka wannan a kalkashin su ne banu Isra'il, aka samu annabi Musa, aka samu annabi Isa, haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yake cewa kakan su shine annabi Ibrahim. Kenan duka wayannan annabawan gabaki ɗayan su kalkashin annabi Ibrahim suke, sai sa ake kira shi da abul anbiya, ana kira annabi Ibrahim da baban annabawa gabaki ɗaya. bayan haka idan muka dauka da Allah yace an ta'budallaha mukhlishal lahuddin ai an ta'budu wahdahu la sharika la shine ku bautata ma Allah shi kadai ba tare da kun hada bautar Allah da wani ba sai ma da yake cewa fala salahu lin nafsi fi dunyaha wa akhirataha illa bit tauhid wal ikhlas usani cewa babu wani dacewa da mutum zai a wannan duniyar da kuma lahira face sai yayi tauhidi tsantsa ga Allah subhanahu wa ta'ala haka musani cewa bautar Allah ima Allah ibada wannan wajibi ne da duk dan adam saboda ni ai an halicci mutum ne dama ba dan wani abu ba dan ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautata ma Allah har sai lokacin da mutuwa ta zo maka kenan babu lokacin da za a ce yau ka bautata ma Allah ya isa yanzu ka huta a'a Allah yake wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala har lokacin da mutuwa ta zo maka kenan babu lokacin da za a ce yau mutun ya fasa bautar Allah idan mutun ya fasa bautar Allah abu biyu ne imma ya zama to ya zama mushriki wanda yana gama bautar Allah da wani ko kuma ya zama to ya zama kafiri tsantsa kawai bayya ma bautar komai wannan shine ko ya zama to mushriki ko kuma ya zama to kafiri lokacin da mutun ya zama to mushriki ya muta haka wuta zai tafi idan mutun ya zama to kafiri bai bautar komai bai bautar Allah bai bautar wani abu shi ma idan ya mutu wuta zai tafi haka Allah yake cewa fa'budillaha mukhlishan lahuddin Allah yace ka bauta ma Allah shi kai kana mai tsarkake tauhidi kana mai tsarki akan mi ka tsarkake Allah akan tauhidin wannan tsantsa shi ake so kada ka gama bautar Allah da wani mala yace wa bizalika amara Allahu jami'an nas akan haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mutane gabaki daya sai Allah yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ba mu halicci mutum da aljamba sai dan su bauta ma Allah duk abin da ake a wannan duniyar wannan rakiyar kawace abin da aka ce ma mutum ya zo ya a wannan duniyar shine kawai ya zo ya ma Allah bauta banda wannan bautar duk abin da mutum zai yi wannan riba kawace amma wannan bautar ita ce abin da Allah zai tambaye ka Allah ba zai tambaye ka ba akan cewa ka je kasuwa ko baka je ba Allah ba zai tambaye ka ba akan cewa ka je gari kaza kasuwanci ko baka je ba Allah ba zai tambaye ka ba akan cewa ka je ikur ko baka je ba abin da Allah zai tambaye ka shine wannan addinin da aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan shi wannan akan shi ne Allah zai ma tambaya kuma akan shi ne malam ya gina wannan littafin nashi akan tambayoyi guda uku wanda za a ma mutum duk wanda aka sashi cikin kabari haka idan muka dauka sai malamai suke cewa wai me yasa Allah ya gabatar da aljannai akan mutane nan da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa aljanni aka fara ambata anan abinda yasa Allah ya fara ambatar aljanni anan kayan ya ambaci mutum shine aljani shi aka fara halitta kan halicci dan adam kuma aljani shi ne wanda ya fara rayuwa a wannan duniyar kan dan adam ya zo ya fara rayuwa sai sa Allah ya fara ambatar aljani da mutum idan muka dauka anan Allah bai ce ba bai kira ba wa'insu dabbobi daban bai kira wata halitta ba sai ya kira halitta guda biyar wa'inda su ne Allah ya ba hankali da aljani da mutum wa'innan mutanen guda wa'innan halitta guda biyu da aljani da mutum su ne wanda Allah ya ba su hankali kuma ya umarce su da su bautata ma Allah shi kadai sai sa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ai ba halicci aljan da mutum ba sai dai su ne sai dai su bautata ma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai sai Allah yake cewa sai ma yake cewa gaba yace wa ma ana ya'budun abinda yake nihi da ya'budun ai wahidun yuwahidun ai su bautata ma Allah su kadai ta Allah shi kadai ai yuridunani fil ibada ai su kadai ta Allah shi kadai wajen yi mushi ibada ibn abbas yake cewa idan muka leka duk guraren da cikin alqur'ani Allah ya ce ya ibudullah Allah yana nihi ai wahidullah yana nihi ku kadai ta Allah shi kadai fil ibadati wa tauhid shine a kadai ta Allah wajen yi mushi ibada wajen tsantsar tauhid sai ma ya ce wa a'zamu ma amara Allah bihi at tauhid mafi girma abinda Allah yake umartan mutane da shi shine ni shine at tauhid ma ya ce me yake ce ma tauhid shine wa huwa ifradullah bil ibada shine a kadai ta Allah shi kadai wajen yi mushi ibada idan muka dauka kalimar tauhid ita kadai anan abinda take yi ba wai taqsimat bana tauhid guda uku a mu dauka tauhidul uluhiyya saboda shine tauhidi wanda yake umarnin mutane ga su bautata ma Allah shi kadai sai malai yake cewa idan muka leka tauhidi dan za mutun ya tsaya ya kadai ta Allah shi kadai a duniya wannan iya daya daga cikin sabubban da za su sa mutun shiga aljanna ba tare da Allah ya sa shi gidan wuta ba duk wanda ya kasance ya mutu iya tauhidi da Allah yana kadai ta Allah shi kadai maza Allah yake cewa wannan mutumin ya mutu a cikin tafarki wanda yake tafarki mai kyau kuma wannan mutumin aljanna zai tai
ba tare da annin hisabi ba. Kiranti wanda ya kasance yana kadaita Allah shi kadai, yana tauhidi da Allah, ya kadaita Allah tsantsar tauhidi, to wannan mutum iya da garantin aljanna. Wannan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka manzo Allah yake cewa, ku sani cewa innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya. Mu sani cewa duk wani kafiri idza amila hasanatan, idan ya aikata ayyuka masu kyau a wannan duniyar, manzo Allah yace ut'ima biha, sai a ciyar da shi a wannan duniyar. Amma mu'mini, manzo Allah yace amma mu'mini, amma mu'mini fa inna Allah ta'ala yadakhiru lahu hasanatihi fil akhirah, sai Allah ya ajiye mu ladan shi a ranar tashin alkiyama. Kenan ne duk wanda ya kasance mu'mini ne, yana kadaita Allah, yana abin da aka umarce shi, yana yin sadaka, yana kyautata ma mutane, wannan Allah yana mai tanadin wa'innan abubuwan da yake yi, ba yana yin su bane a banza, a Allah yana ashe mishi ladan shi ne har zuwa ne, har zuwa ranar tashin alkiyama, sai Allah ya hudo mishi kayan shi. Bayan haka, idan muka dauka daga cikin irin falalar tauhidi, za a sa mutum aljanna ba tare da hisabi ba, shine bigai da hisabi. Duk wanda ya haƙa tauhidi, yau tauhidi tsantsa, ya kadaita Allah shi kadai, to wannan mutum yana da garantin shiga aljanna. Kuma mu sani cewa duk wanda ya kasance yana da tauhidi a wannan duniya, zai kasance mutum ne mai nutsuwa, Allah zai ƙara mishi nutsuwa a wannan duniya. Allah yake cewa afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Allah yake cewa afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam, duk wanda ya kasance yana kadaita Allah wajen tauhidi, yana bautar Allah yanda ya kamata, yanda manzon Allah ya hudi, yanda Allah ya kuraro ayoyin shi a cikin alqur'ani da bisan manzon Allah, to wannan mutum Allah yake cewa fa huwa ala nurin min rabbi, wannan mutum zai zama to yana samun haske na ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai sa za ku ga duk wanda ya kadaita Allah, ya kasance bai yin shirka, to wannan mutumin za a same shi yana dinsuwa. Amma duk wanda ya kasance shirka ita ce aikin shi, yana yin shirka ga Allah, yana gama Allah da wani, yana roƙon wani Allah ba Allah ba, yana yin ibada don wani ba don Allah ba, to wannan mutumin za mu same shi mutum ne mai cikin hayaniya, yana cikin abin da ba shi ba, kullum bashi da ni, bashi da kwanciya haka ne. Shine zuwa wajen malami wani ya ce an tsorata da daddare, an mini kaza, wani arzikina ya karaya, sanadiyar wani ya mun magani, wani ya mun sihiri, wani duka matsalolin da suke zawwa abubuwa ne wanda duka suna da alaka da tauhidi. Duk wanda ya rike Allah, ya rike tauhidi, baka taba samun shi da irin wannan matsalar, irin wannan matsalar da ake samu ta aljanni, da matsala ta sihiri, da matsaloli na kace wai karyar arziki ta zama mutum ya ce a sanadiyar wani ne, duka wannan abubuwa rashin tauhidi. Amma idan mutum ya tsaya a tauhidi akan cewa in wani abu ya same ka, kace Allah ne, in wani abu Allah ya baka, kace Allah ne, to idan mutum ya tsaya akan haka, sai ya huta, ba shi ba hayaniya, duk abin da zai same shi a wannan duniyar ya sani cewa daga Allah ne, idan bai samu wani abu ba ya sani cewa daga Allah ne, to duk wanda ya rike wa'innan abubuwan za a same shi mutum ne mai nutsuwa, mutum ne mai kwanciyar hankali. Amma daga lokacin da mutum ya fara tunanin cewa akwai wani wanda yake ba da wani abu, akwai wani wanda yake yayi ma bawa wani abu banda Allah, to wannan mutumin yana cikin hayaniya duniyar lahira. Hayaniyar da zai shiga a cikin duniya shine ba shi ba kwanciyar hankali. Idan ya kwanta barci ya zabura, zai tashi ya ce ai wani ne ya mai sihiri, wani ne ya tsoratar da shi. Shi kuma wannan lokacin da zai yi azka, shikenan sai Allah ya kwantar mai da hankalin shi. Amma idan ya zamanto kullum amma abu ya same ka, ka ce wani ne ya sa mu ido, wani ne ya yi musiri, sanadiyar wani ne, da wani ya yi kaza, da wannan abin bai same ni ba, to duk lokacin da mutum ya shiga cikin irin wannan hayaniyar, to babu shi babu kwanciyar hankalin duniya lahira. Idan ya mutu akan irin wannan hayaniyar ta shirka, to zai kasance ya iske Allah, bai da komai wajen Allah. Allah yake cewa duk wanda ya iske Allah yana mai shirka, duk aikin da ya aikata, wannan ayyukan gabaki ɗaya Allah zai kore wa'innan ayyukan, Allah bai yasu, saboda Allah bai yasu a mai shirka da wani, a gama Allah da wani, duk wanda ya gama Allah da wani, duk irin ayyukan da ya zo da su, to wannan ayyukan gabaki ɗaya sai Allah ya ce mushi bai yasu, bai ya bukata. Wannan shine daga cikin irin ikhlasin da mai tauhidi zai, duk wanda yake tauhidi ya rike Allah, to wani mutum za mu same shi hankalin shi a kwance, zai zama to hankalin shi a kwance a duniya, haka a lahira wajen Allah subhanahu wa ta'ala zai zama to hankalin shi a kwance. Sai ma da yake cewa gaba ta gaba, manzo Allah yake cewa ma min rajulin muslimin yamutu wa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffahum Allahu fi. Manzo Allah yake cewa babu wani bawa, babu wani mutum musulmi da zai rasu, fa yaqumu ala janazatihi, ya zamanto wa'in su mutane sun tashi sun mai sallah 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an mutane 40 wa'inda ba su ma Allah shirka mutane ne masu tauhidi mutane ne wanda ba su ga ma Allah da wani mutane ne wanda ba su kiran wani Allah mutane ne wanda ba su ma wani sallah sai Allah wa'innan mutanen manzo Allah yake cewa illa shafa'ahumullahu fi sai Allah ya cece wannan mutuma sanadiyan wa'innan mutanen da suka meme da suka mai wannan sallar wa'innan mutane 40 wanda ba su ma wa ba su ma Allah shirka sanadiyan ni addu'ar da wa'innan mutanen suka mishi tani ta nema mishi gafara kenan ko idan muka leka cewa duk musulmin da zai mutu idan mutane 40 suka mai sallah wa'innan mutanen 40 ba su ma Allah shirka ba su gama Allah da wani ba su neman wani abu wajen wani Allah ba su addu'a ga wani Allah to wannan mutumin wa'inda mutanen wannan suka mishi sallah to wannan mutuma Allah zai gafarta mishi zunubai shi kenan ku mu sani cewa duk lokacin da mutane suka ma sallah wa'innan mutanen mutanen kirki ne to wannan mutumin za su nema mishi gafara kuma Allah zai karba wannan magana ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malaka yake cewa wa a'zamu ma naha anhu ashir ka sani cewa mafi girman abinda Allah ya hana a wannan duniyar shine ne shine ashir shine shirka manzo Allah yake cewa ala unabbi'ukum bi akbari kaba'ir manzo Allah yace shin bazan sanar da ku ba mafi babban laifi daga cikin kabira suka ce kulna bala ya rasulullah suka ce a ga mana ya ma'aikin Allah manzo Allah yace al-ishraku billah wa uququl walidayni mu sani cewa yin shirka ga Allah wannan shine babban laifi wa uququl walidayni da kuma saba ma iyaye al-muhim ma'anin shari'in ma'anin shine al-ishraku billah kenan mafi abinda Allah ya hana a duniya wannan shine me shine al-ishraku billah haka Allah yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha mu sani cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana bayya gafarta ma duk wanda ya kasance yana yin shirka amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta wa'in su layyuka ko ma bayan shirka wani mutum zai sha biya wani zai ci zalimin wani duk da matin zalimi tsakanin da mutum da mutum wannan tsakaninka ne da kai da mutum dole sai ya gafarta ma amma wani mutum zai sha giya mutum zai saurari waka mutum zai saba ma Allah wannan duka wayar firma duna zalika liman yasha wannan Allah in ya ga dama zai iya gafarta ma amma ka sani cewa gama Allah da wani wannan babu yanda zai Allah ya gafarta ma mutum shine Allah ce inna Allaha la yaghfir Allah bayya gafarta ma duk wanda ya mutu yana yin shirka kenan duk wanda ya mutu manzo Allah ya ce mamata wa huwa mamata ya yushriku billahi shay'an dakhala nar ko duk wanda ya mutu yana bautar mamata wa huwa ya dukuma Allah niddan dakhala nar duk wanda ya mutu yana gama Allah da wani wannan mutumin ya shiga wuta kuma wannan magana ce ta wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma hallo aka san hadisin duk wanda ya mutu yana bauta ma Allah to wannan mutumin yana da tauhidi tsantsa to wannan mutumin ya mutu dan aljanna yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai malaka yace abinda yake ni anan wa huwa da'watu ghairi shine ka kira wani Allah akan wannan shirkar da kake sai malaka yace wa dalil qauluhu ta'ala Allah yake cewa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ya ku mutane ku bautata ma Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku gama bautar Allah da wani wannan shine abinda Allah yake umartar mutane ga baki daya tun daga lokacin da aka yi ku Annabi Nuhu har zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda wayannan annabawan ga baki daya suke faɗa akan shi shine tauhid shine gobar mailmi a bautata ma Allah shi kadai kuma haka manzo Allah yazo yake fama da shi da mutanen garin Makka akan cewa ni subar lata wa uzza duka wayannan abubuwan da suke bautata ma subar su su kadai ta Allah shi kadai gaba ta gaba malaka yake cewa al-usulu salasa allati yashbu ala al-abdi ma'rifatuha fa iza qila laka malaka yace fa iza qila laka mal usulu salasa allati yashbu ala al-insani ma'rifatuha fa qul ma'rifatu al-abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyuhu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam malaka yace fa iza qila laka idan mai tambaya ya tambaya misali ya ce maka mal usulu salasa allati yashbu ala al-insani ma'rifatuha wa'insu asalai ne guda uku wa'inda yake wajibi akan musulmi ya san su kamar yadda malam dama a hari ya ce mana wa'innan abubuwan guda uku wajibi ne bawan Allah musulmi ya san wa'innan abubuwan kamar wani ya tambaye ka sai malam ya ce faqul to kace faqul ma'rifatul abdi rabbuh shine bawa ya san Allah shi subhanahu wataala wanda ya halice shi wa dinin kuma ya san addinin musulunci wa nabiyahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma ya san annabi shi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malaika cewa wa hadhihi usul salasa wayannan asallan guda uku malam yana bayani ne akan asilolin da za a ma duk wani bawa wanda ya mutu daga an sa mutun kabari awwal ma yus'al al-abd fi qabri wa yana awwal ne guda uku abinda za a fara tambayar bawa a cikin kabari daga ya mutu an sa shi kabari sune wayannan abubuwan guda uku malam yace man rabbuka na hurku kenan nabi malam yace ma dinuka nabi kenan na uku malam yace wa ma nabiyuka wayannan sune abubuwa guda uku wanda babu wani mutum da zai mutu a sa shi kabari sai Allah ya mushi wayannan tambayoyin guda uku kenan ko idan muka leka cewa wayannan abubuwan guda uku dole sai an shirya musu kamar yadda muka yi bayani sati da ya gabata akan cewa ba iya larabci bane zai sa mutum ya san wayannan abubuwa ko mutum bai iya larabci ba idan ya kadaita Allah shi kadai sai Allah ya bashi damar amsa wayannan tambayoyin guda uku amma kuma iya larabcinka ka iya larabci ka san larabci daga an yi magana larabci kana iya fasarta ta daga an ce man rabbuka a nan duniya ka san me ake ni daga an ce ma nabiyuka ka sani daga an ce ma dinuka ka sani to wannan bai amfanar da kai sai ka yi aiki da abin da ka sani kenan dole sai mutum ya yi aiki da wayannan abubuwan guda uku ka san su ka tsaida su yadda manzon Allah ya karantar yadda sabon manzon Allah suka karantar to idan kai wannan aikin da su ka sani to a lokacin nan shine ni shine Allah zai baka damar ni dama an amsa wayannan abubuwan guda uku amma idan ya zamanto kawai ka san su ne taqalidi ne kana gudun su a baki a duniya wannan bai datar da kai kenan sanin su shine ni shine mutum ya san su yayi aiki da su na farko man rabbuka waye Allah waye ubangijinka sai ka san Allah wannan idan ka san Allah wannan ka san abin da yake wajibi a gare ka dangane da Allah subhanahu wataala shine ni ka bauta ma Allah shi kadai na farko al-ifrad kadaita Allah na biyu ka zo ka kaita shi da yi mishi ibada na uku ka rike tauhidi wanda yake da alaka da sifofin Allah da kuma sunaye na ubangiji subhanahu wataala to wayannan abubuwan guda uku dole sai ka rike su bayan ka rike su sai mu zo majinuka ka san karan kanshi shine addinin musulunci saboda malam yace wa adilla da kuma adilloli fushiyoyi ne na wannan addinin musulunci sai malam yace wa man nabiyuka ka san annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sanin manzon Allah ba sani bane na baki na cewa na san manzon Allah amma ban na mushi biyayya can bayan mun karanta manzon Allah yace man ata'ani dakhala aljanna ko wa man asani faqad aba wannan mutumin dakhala annar manzon Allah yace duk wanda ya mun biyayya wannan mutumin hakika ya shiga aljanna duk wanda kuma ya saba ma manzon Allah wannan mutumin manzon Allah yace dakhala annar kenan ku sani cewa sanin manzon Allah yana da alaka da yi mushi biyayya idan ya zamanto ka san manzon Allah amma baka mushi biyayya wannan abu bayya amfanar da kai duniya duniyar lahira ka san manzon Allah kana mushi biyayya kana yin abinda manzon Allah ya zo da shi to wannan mutumin shine ni shine dalilin cewa zaka tsira wajen Allah subhanahu wataala kuma Allah zai datar da kai wajen amsa tambayoyin da za maka idan muka dauka hadisin da Barra bin Azib kare Allah ya tabbata a gare shi ya rawaito shi daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani lokaci yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam janazat rajulin min al-ansabi yace wani lokaci mun huta jana'iza ta wani mutum al-ansar wani mutumin Madina da ya rasu sai yake cewa fantahaina lokacin da muka kare binne wannan mutumin jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zamna a daidai kabarin wannan mutumin wajalasna haulahu sai muka zamna a daidai wannan kabarin sai yake cewa ka anna ala ru'usina tayr kamar ka ce a saman kawunan mu wayan sun tsaye ne suka wo suka zamna wai yana nuna mana cewa irin nutsuwar da suka yi a daidai lokacin da aka binne wannan mutumin sai manzon Allah yake ce musu manzo Allah ya dauka kansa sai yake cewa istaizu billahi min azabil qabr marrataini aw salasa marratin manzo Allah yake ce musu ku nemi tsari wajen Allah subhanahu wataala daga azabul qabr manzo Allah sai da ya maimaita musu wannan kalmar so biyu ko so uku a lokacin nan sai manzo Allah yake ce musu innal abdal mu'mina, ku sani cewa lalle bawa wanda yake mu'mini idza kana fi inqita'in min ad-dunya, idan ya zama to lokacin da Allah zai hudda mishi ranshi, lokacin da yazo karshen rayuwar shi, wa iqbalil akhirah, zai je zuwa da zai je cikin kabarin shi. Manzo Allah yace nazala ilaihi mala'ikatu minas sama'i, sai mala'iku su sauko daga sama, bidul wujuhi, wayannan mala'ikun suna da mi, suna da huskawar take huskar sa tana haske. Manzo Allah yace ka anna wujuhum shams, kamar ka ce rana ce a cikin huskokin su. Mu sani cewa manzo Allah yana bayani ne akan mu'mini wanda yake yayi imani da Allah, wanda yake ya tsantsar tauhidi, ya kadaita Allah, yayi biyayya ga Allah, yayi biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine manzo Allah yake bada misalin shi lokacin da za a dauki ran shi, wayannan mala'iku sai sabko. Lokacin da mala'ikun wannan suka sabko, manzo Allah yace za su sabko da likkahuni wanda yake likkahuni ne sun dauko shi daga gidan aljanna. Sai manzo Allah yace wannan likkahunin za su zo da shi su zamna a gurin wannan mutumin wanda Allah zai dauki ran shi. A lokacin nan wayannan mala'ikun manzo Allah yake cewa maddal basar, zai rinka kallon wayannan mala'ikun iya ganin sa, yanda mala'ikun wannan suke da yawa, iya ganin wannan mutumin wanda zai rasu haka yake ganin wannan mala'ikun. A lokacin nan wa ake jira? Ana jiran mala'ikan mutuwa. Kenan duk lokacin da za a dauki ran mutum, mala'iku ne za su zo su kewaye wannan bawan Allah kafin wannan mala'ikan mutuwan ya zo shi. Manzo Allah ya ce daga wannan mala'ikan mutuwan ya zo shi, zai zamna, daga ya zo shi ya zamna a wannan gurin, sai ya ce ma wannan ran, ya ce ya ayyatuhan nafsu tayyiba, ya ce wannan rai wanda kike rai tsarkakakken rai, ukhruji ila maghfiratin min Allah, kitai zuwa ga gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa ridwanin, da zuwa yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Fa takhruj, a lokacin nan sai wannan ran ta huta, wannan rai ce ta mi, ta mu'mini, rai ce ta mu'mini. Lokacin da mala'ikan zai hudda rai, mala'ikan yake musu albishir cewa ya ce wannan rai mai kyau, ya ce wannan rai wanda kika yi rayuwa mai kyau wajen kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, ki huto cikin kwanciyar hankali, ki huto ki tai zuwa gami, zuwa ga gafara Allah subhanahu wa ta'ala, zuwa ga yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo Allah ya ce sai wannan ran ta huta a hankali, a ringa wannan mala'ikan sai ya ringa zage wannan ran a hankali, yana zage wannan ran, daga an zage wannan ran, manzo Allah ya ce sai a dauki wannan ran sai a saka ta cikin wannan likafan. Mun karanta cewa wannan likafan daga ina ka dauko shi? Daga gidan aljanna. Wannan ran sai a dauke ta a saka ta cikin wannan likafanin, cikin mi? Cikin likafanin wannan da aka dauko daga cikin aljanna. A lokacin nan sai ai sama, manzo Allah ya ce fa yas'aduna biha, sai su yi sama da wannan ran. Manzo Allah ya ce fala yamuruna biha ala mal'in minal mala'ika, ba su huce wa'insu mala'iku daga sama, tun daga sama ta farko idan suka zo hucewa, sai su ce ma haza ruhu tayyib, mala'iku su ce wannan wata rai ce kuka dauko, rai mai kyau, suna yabanta, mala'iku suna yabon wannan ran. Fa yaquluna fulan bin fulan, sai wannan mala'iku su ce ai wani ne dan wani muka dauko, wannan wani dan wani za a kira shi da sunan shi. Hal he sun isa zuwa sama ta bakwai, idan suka isa sai a bude mishi, sai Allah ya ce a bude ma wannan bawan, a rubuta shi. Allah yake cewa uktubu kitaba abdi fil illiyin, manzo Allah yace sai Allah yace ku rubuta littafin wannan bawan nau a cikin illiyin, wa'iduhu ilal ard, a rubuta shi cikin wa'inda suke al illiyin, sune mutanen kirki wa'inda za a tada su, suna mutane wanda za a sanya su cikin aljanna. Sai Allah yace a'iduhu ilal ard, sai Allah yace ku maido wannan ran, kuma ruwa ta kasa ko saboda ni, fa inni minha khalaqtum, saboda manzo Allah yake cewa Allah ya halicci mutane ani a cikin kasa. Sai Allah yake a maido wannan ran, daga lokacin da aka cire ma mutun rai sai a bar ma mutane ni gangar jiki, a lokacin nan Allah ya dauke ran, an yi sama da wannan ran, sai mutane su zo su ma wannan ran wanka, su mata likafani, su mata sallah, abubuwa ne kamar haka wanda kowace rai take da haƙƙi ga musulmi su mata. Na farko abinda ya kamata a fara shine daga an ga mutun ya rasu, manzo Allah ya ce sai a shahi mai ido, idan aka shahi mai ido sai a biyo baya da ni da yi mishi wanka bayan haka sai mi sai littafin sai abu na hudu daga ba shine mi shine yi mishi sallah kabbaroli guda nawa guda hudu kabbara ta fari idan aka kabbara ta fari za a karanta fatiha idan an karanta sura wa biha fani ba dole bane idan aka karanta fatiha ta isa kabbara ta biyu sai a karanta salati ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta biyu kenan kabbara ta uku sai ayi addu'a ta uku kenan sai ayi addu'a ga bayin Allah ga baki daya kuma a nema ma wannan mamacin gafara sannan kabbara ta hudu sai ayi sallama wannan sune kabbaroli guda hudu wanda ake ma dukkan mamaci musulmi idan ya rasu bayan aida abin da yake na gaba shine shine ashe ayi rami abun ne wannan bawa manzo Allah yace daga an binne wannan mamacin lokacin da mutanen wannan suka binne shi suka juya wannan mamacin iyajin sawun tahiyar wa'annan mutanen da suke koma wa'anda suka binne shi lokacin da aka binne mutum abin da yake wajibi a gare mu mu mutane daga mun je mun binne mutum abin da yake wajibi a gare mu manzo Allah yace istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al manzo Allah yace ku nema ma dan uwanku gafara saboda yanzu za mu yi tambayoyi wayannan sune abubuwan da manzon Allah ya umarci mutane su ma mutum irin bidiyoyin da mutane suke yi a gindin kabari a zo a ce a karanta kulliya a karanta qul huwallahu a karanta lilila wayannan duka abubuwa ne wayanda mutane suka kirkiro abun su suke yi amma nassi wanda yake nassi da hadisai na manzon Allah ba su zo ba da wayannan karatun da ake yi a wajen mamaci abinda manzon Allah yace kawai ku nema ma dan uwanku gafara saboda ni idan lokacin da ka zo ka karanta alqur'ani kanka ka karanta ma ka karanta alqur'ani ba mamacin ba karanta ma shi wannan mamacin da kake ce ma ya abdallahi ko kuma ya amatallahi fa idza sa'alaka almalakani wannan duka bid'a ce mutane suke yi Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba shi wannan mamacin da aka sa kabari da kake ce mushi ya kai bawan Allah idan mala'iku sun zo sun tambaye ka ka ce musu Allah ne ka ce musu manzon Allah shine ka ce musu addinin ka shine musulunci a wannan lokacin ne wai ake so a karantar da mamaci wannan abu yau ya kai wannan mutumin tun rayuwar da yake a duniya bai karanci wannan abu ba sai yanzu a lokacin nan da ake karantar da shi bayya shi bai san abin da ake wadi ba kawai abinda manzon Allah ya ce ni ku nema ma dan uwanku gafara manzon Allah ya ce daga an binne mutum kawai kowanne daya daga cikin ku kawai ya tashi ya daga hannun shi sama ba sai dole sai an zamna ba sai azumna ba yake addu'a sai zakai kawai ka daga hannunka daga cikin addu'o'in da zakai kawai Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma sabbitu nan kadai idan ka tsaya ya wadata sai ya isa ba a ce ba sai ka zo kana wani karatu daban kawai Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma sabbitu wannan kadai idan kai ka wadata wannan shine kadai abin da yake bukata a gare ku bayya bukatar ka karanta miki alqur'ani a daidai kabarin shi bayya bukatar ka ringa mai wani zance daban bayya bukatar wayannan abubuwan gabaki daya kawai abin da yake bukata ka nema mishi gafara wajen Allah subhanahu wataala sai manzo Allah yake cewa daga an maido ma wannan mamacin ranshi cikin kabari sai mala'iku guda biyu su zo mishi fayil sanahu sai su tada shi su zamanar da shi fayaqulani lahu sai su ce mishi man rabbuka wane ne ubangijinka fa yaqulu wannan mu'minin sai ya ce rabbi allah sai ya ce ubangijina shine allah fa yaqulani sai su ce mushi tabi kenan majinuka menene addininka fa yaqul dini alislam sai ya ce addinina shine addinin musulunci fa yaqulani lahu ma hadha arrajul allazi ba'sa bi bu'sa fi wani mutum ne wanda aka aiko muku fa yaqul sai ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin da aka aika mu da aka aika mu wannan mutanen wayannan sune amsoshi guda uku wanda ake bukatar ni wanda aka binne shi a cikin kabari wanda zai amsa daga lokacin nan idan ya amsa sai Allah ya ce sadaka abdi sai Allah ya ce bawa na yayi gaskiya fa furshi guda uku fi kabri sai a kwantar da shi a cikin kabarin shi madda basri sai a yalwata mishi ne kabarin shi saboda ni yayi imani da Allah kuma ya amsa tambayoyin da aka mishi kala sai manzo Allah ya ce wayatihi rajul sai wani mutum ya zo mishi wanda yake da shiga mai kyau fuska mai kyau yana cikin tuwahi mai kyau fa yaqul abshir billazi yassaraka hadha yawmuka alladhi kuntu tu'ad sai yace mushi tambaye shi zai da kwabi yace mushi man anta yace waye kai sai yace ai ana amaluka salih sai yace ni ne aikinka nagartaccen aikinka da kai a wannan duniya sai yace mushi ai ni ne abokinka wanda zan zamna da kai a cikin wannan kabarin har lokacin da Allah zai tada ni zai tada alkiyama sai yace ya rab akimi sa'a sai wannan mutumin yace ya Allah a yanzu ma a tada alkiyama saboda ni saboda Allah ya mushi albishirin cewa ni ga gidan aljanna kai sai aljanna zai tada wannan mumini kenan amma aka san haka wanda yake kafiri ne lokacin da mala'iku suka zo su wayannan mala'ikun mun karanta can mumini mala'iku ne za su zo mushi cikin sufa mai kyau cikin kyawawan halitta za su zo mushi cikin huska mai haske amma wanda yake kafiri ne wanda yake mushriki ne bai yi imani da Allah ba za su zo mushi ne a cikin mi a cikin bakal bakaken kaya za su zo mushi cikin bakal huska za su zo gurin shi yana jin tsoro har su zo su zamna sai wannan mala'ikan ya zo sai ya ce mushi ayyatuhan nafsul khabisa ya ke wannan rai kazamar rai huta kitai zuwa ga kushin Allah huta kitai zuwa ga kushin da Allah yake dake saboda ni saboda bai kadaita Allah ba yanzu Allah yake cewa sai a huddaran shi da ƙarfi saboda ni saboda kafiri ne ko kuma mushriki ne sai a huddaran shi da ƙarfi idan aka huddaran shi sai ya zamanto kamar yanda aka dauki ran wancan mumini aka ringa wuciya da shi sama ta daya sama ta biyu har zuwa ta bakwai duk inda aka zo sama ta fara sai wayannan mala'ikun su ringa tambaya su ce ma hazar ruhul khabis wannan wata kazamar rai ce kuka zo da ita fa yaquluna fulan bin fulan ya ce wani ne dan wani ya mutu akan mi akan saban Allah a duniya ya more ma rayuwar shi ta hanyar saba ma ubangiji subhanahu wataala ya ce mushi a lokacin nan sai Allah sai mu karanta manzo Allah sai ya karanta musu aya alqur'ani Allah yake cewa la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulun aljannata hatta yarjal shamalu yusanna khiyar wayannan mutanen ba za a taba bude musu ba kuhuhiyar rahama wala yadkhulun aljannata hatta yarjal shamalu yusanna khiyar wayannan mutanen wayanda suka mutu cikin saban Allah wayanda suka mutu suna bauta ma wani Allah ai ba su shiga aljanna hatta manzo Allah yake cewa hatta yarjal shamalu yusanna khiyar har sai an sa har sai raqumi ya huce ta kofar allura wata irin kofar allura ce da raqumi zai huce abu ne wanda ba zai yi ba ko kenan a takaice babu yanda za a yi wannan ran ta shiga ina ta shiga aljanna kenan wannan ran za ta shiga ina za ta shiga wuta kuma za ta zama to dawwaman ma a cikin wuta wannan rai ce wanda take mi wanda take rai war ta mutu cikin saban Allah subhanahu wataala sai manzo Allah ya kara karanta musu waman yushriku billahi faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu ad-dayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka wannan mutumin tun daga cikin kabari tun daga lokacin da za a fara zariran shi daga lokacin nan za a bambanta shi tsakanin shi da rai wanda take mai kyau wanda yake mumini ne cikin ruwan sanyi Allah zai zariran shi shi kuma wannan mushrikin wanda ya mutu cikin saban Allah da ƙarfi za a zariran shi haka mala'iku su ringa aibanta wannan ran saboda ni ya mutu cikin saban Allah sabanin shi kuma wanda yake mumini mala'iku suna yaban shi Allah ya ce a bude mushi kohohi Allah ya ce a rubuta sunan shi cikin mutane wanda suke yan aljanna wani abu yayi wannan morewa a ce yau Allah ya ce a rubuta sunanka cikin bayi nagari a rubuta sunanka cikin bayi yan aljanna amma idan ya zama to ka mutu cikin saban Allah ka mutu cikin shirka sai Allah ya ce a rubuta sunanka cikin bayin da za a sa cikin wuta kun gani wai za billahi haka shi ma wannan bawan sai Allah ya ce a maido mushi ranshi cikin ina cikin kabari mala'iku za su so ci mushi da harko za su ci mushi man rabbuka fa yaqul ha ha la adri bai sani ba zai ce ma mala'iku bai sani ba su mai tambaya ta madinuka haka ha ha la adri man nabiyuka ha ha la adri shi kuma mumini ya amsa ni wayannan tambayoyin guda uku gabaki daya amma shi kuma wanda yake ba mumini ba bai amsa ba ko daya a lokacin nan sai Allah ya ce kazaba yayi ƙarya saboda ni bai amsa wayannan tambayoyin da aka mishi ba kuma mu sani cewa duk wanda bai amsa ba wayannan tambayoyin tun daga cikin kabari Allah zai fara mishi azaba. A lokacin nan yanda wancan bawan nagari Allah ya aika mishi aikin shi ta siffar mutum mai kyau, haka shi ma wannan bawan za a aika mishi wani mutum cikin halitta wadda take ba mai kyau ba, cikin bakal halitta, halitta wadda take mai muni, halitta wadda take abun tsoro. Yazo ya ce mishi man anta, waye kai? Sai ya ce mishi ana amalukal khabis, ni ne ayyukanka wanda suke ayyukanka na banza da ka kasance kana aikatawa a duniya. Sai ce ai ni ne zan zauna da kai daga nan har a tare kiyama. Sai ya ce ya rab la taqum sa'a. Sai ya ce ya Allah kada a tare kiyama. Kun ga sabanin kenan shi mumini ya ce ya rab aqim sa'a, ya Allah a tada alkiyama yanzu ma saboda ni ya shiga aljanna. Shi kuma kafiri sai ya ce ya rab la taqum sa'a, ya Allah kada a tada alkiyama saboda ni, saboda Allah ya gwada mishi gidan wuta zai kai. Kenan tun a cikin kabari Allah ya buɗe mishi gidan shi nami na wuta. A lokacin nan kuma Allah sai ya sa a matsayin mishi kabarin shi. Saboda ni, saboda kafiri bai imani da Allah ba, ya ƙaryata abinda manzon Allah ya zo da shi, ya ƙaryata manzon Allah, ya ƙaryata duka wannan addini na musulunci. Ya gama Allah da wani, ya kira wani Allah, ya zo ya gama bautar Allah, ibada Allah da ake yi dan Allah, ya zo ya gama ta da wani. Wannan sanadiyar wa'ina abubuwan da ya kasance yana aikatawa, ya yi abin da ya ga dama a duniya, akan haka ne sai Allah ya mushi ya bashi sakamakon abin da ya aikata. Kenan wannan shine ne, shine rayuwar da take mummunan rai a lokacin da aka sa ta kabari. Kenan Allah yake cewa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah. Wayannan mutanen wanda suke yin shirka, da zaka tambaye su ha ka ce musu waye halicci sama, waye halicci kasa, za su ce maka Allah. Amma kuma in ka ce a kareta Allah shi kadai, testimony bayayuwa, testimony bayayuwa su kareta Allah shi kadai, sai ni sai dai a gama Allah da wani, a ce ai akwai Allah da yake kaza, akwai Allah da yake kaza. Wani Allah in ka tambaye shi kaza zai baka, akwai Allah da zai baka arziki, akwai Allah da yake ruwa, akwai Allah da yake hana mu, haka suke cewa. Amma shi kuma alhali wannan Allah shi yayi sama, shi yayi kasa, shi yake bada, shi yake hana, shi yake kashewa, shi yake rayawa. Wannan duka aiki ne na Allah subhanahu wataala. To duk wanda ya karyata wa'innan abubuwan gabaki ɗayan su, to tabbas wannan mutumin zai mutu cikin hushin Allah. Mala'iku su ringa mai albishir na cewa ya ke wannan rai wanda kika mutu cikin saban Allah, wanda kika mutu kina mai karyata al'amuran Allah gabaki ɗaya, ki mutu, za a hudda miki rai, ki tai zuwa gani, zuwa ga hushin Ubangiji subhanahu wataala. Wannan wanda yake ya karyata ni, ya karyata addinin musulunci. Allah ya datar da mu. Gaba ta gaba malai yake cewa idan muka dauka irin tambayoyin da mala'iku suke ma bawa a cikin kabari, kamar yadda muka gani a baya cewa ba wai irin yawan maimaitawa bane ba, Allah ne zai datar mutum. Saboda ni musabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya, Allah ne zai sa mutum ya amsa wa'innan tambayoyi da za a yi a cikin kabari. Kenan wa'innan abubuwan suna da alaka da irin ayyukan da mutum ya mutu yana yi. Ko da za a ce yau mutum ya mutu, da zaka tambaye shi man rabbuka da larabci bai sani ba, amma wannan mutumin mutumin kirki kuma ya mutu yana mai kadaita Allah. Kenan wannan mutumin zai mutu kuma Allah ya datar da shi akan ni, akan amsa wa'innan tambayoyin. Amma wanda yake ba mumini bane, mushriki ne, ya mutu cikin saban Allah, ya mutu cikin morewa ta hanyar saban Allah subhanahu wataala, sai wannan mutumin sai Allah ya mushi ni, ya mushi sabanin abinda ni, abinda za a ma mumini. Kenan ko idan muka leka ana cewa duk wanda ya mutu cikin saban Allah babu wani abu da zai iske a cikin kabarin shi sai ni, sai cikin hushin Allah da kuma azabal kabarin da Allah yake tanada ma duk wanda ya mutu cikin shirka. Sai yasa manzon Allah yake cewa duk lokacin da mutum ya ida tahiyya at-tashahhud, yayin da salatul ibrahimiyya a cikin sallah, manzon Allah ya ce wal yasta'iz billahi min arba, ya nemi tsari ga Allah subhanahu wataala da abubuwa guda uku, ko Allahumma inni a'udhuka min azabil qabr, ko wa min azabi jahannam, ko wayannan abubuwan daga ciki. Allahumma inni a'udhuka min azabil qabr, manzo Allah yana umarta sahabansa akan cewa a ringa neman mi sai neman Allah ya kare ka daga azabul qabr, saboda azabul qabr azaba ce wadda irin kwatamcan da za a ma mutum babu yanda za a yi mutum ya san irin azabar da ake ma mutum a cikin kabari amma manzon Allah shi da kanshi yake cewa idan ana ma mutum azabar kabari dabbobi suna jin irin ihun da mutumin da yake cikin kabari yake kun ga wannan bala'i yayi bala'i azabar da za a ma mutum cikin kabari manzon Allah yake cewa mala'iku za su miya mutum kulki guda sai mutum ya kai kasa har ta bakwai sanadiyar wannan azabar da ake ma mutum kuma wannan azabar ta kabari hal ata da kiyama duk wanda ya mutu yana mushriki hal ata da kiyama kowace rana azabar yau daban azabar gobe daban azabar jibi daban kun gani wa iyaz billahi to wa'annan sune irin tanadin da Allah yake ma wa'anda suka kasance suna yin shirka da Allah wa'anda suka kasance sun kafirce ma Allah wannan irin shine tanadin da Allah subhanahu wataala ya ma wa'annan mutanen sai gaba ta gaba malai yake cewa al-asl al-awwal fa idza qila laka mar rabbuka fa qul rabbiy allahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'mi wa huwa ma'budun laysa ma'budun siwahu wad dalil qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin dan cewa lokacin nan ya kare ne ya kamata mu tsaya abu da makaranta ne dai Allah ya bamu ladan gabaki daya abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana gabaki daya masu neman bukatun alkhairi wajen Allah subhanahu wataala Allah ya biya ma kowa bukatun sa na alkhairi wanda yake fama da jarrabawa ta ubangiji subhanahu wataala Allah ya yi ma kowa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh